Those in support of the suspension for 3 months say aye. Those against say nay. So the Distinguished Senator Nigi is hereby suspended for 3 months from all activities connected with the 10th Senate of the Federal Republic of Nigeria.
Yadda shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya sanar da dakatar da Senator Abdul Mingi mai wakiltar Bauchi ta tsakiya har na tsawon watanni uku kenan kan zargin da ya yi cewa majalisa ta yi cushen naira trillion 3.7 a kasafin kuɗin wannan shekara, sannan ya ce ana amfani da kasafin kuɗi guda biyu ne a yanzu haka. Senator Abdul Mingi dai ɗan jam'iyyar PDP ne kuma shi ne shugaban kwamitin kula da yawan jama'a, wato National Population Committee a Turanci. Sannan kuma shi ne shugaban kungiyar sanatocin Arewa a majalisar dattawan. A zaman majalisar dattawan na jiya Talata dai, wannan magana ya ja hayaniya a zauren majalisar, inda aka yi ta musayar yawu da ta da jijiyar wuya har Senator Adeola Olamileko ya karanta fasarar hirar da Abdul Ningi ya yi da gidan rediyon BBC, inda ya zargin cushen kuma ya ba da shawarar a kafa wani kwamiti na wucin gadi da zai binciki zargin na Ningi. To sai dai Senator mai wakiltar jihar Niger ta Gabas kuma ɗaya cikin shugabannin kwamitin kasafin kuɗi Muhammad Sani Musa ya musanta zargin cushen kuɗin.
A sani na dai mun yi fasin budget din trillion 28, kuma cikin trillion 28 capital din ma da aka yi bai kai yanda ake ta yayyadawa ba. Abin da ya faru a yau a gaskiya zan yi kira ga ƴan uwana ƴan majalisa komin bacin rai kan wani abu mu san yanda za mu yi magana, saboda duk yanda muka jefa magana ma 'yan Najeriya haka za su dauka ya za a yi a ƙasa kamar Najeriya a ce kasafin kuɗi biyu. Wani mai tunani ya yi tunani mana.
A lokacin da 'yan majalisar ke tafka zazzafar muhawara kan tsawon lokacin da ya kamata a dakatar da Abdul Mingi, Senator Garba Mai Doki daga jihar Kebbi ya sake gyara kudurin cewa a dakatar da Abdul Mingi na watanni uku kuma a bashi dama na neman ahuwa. Majalisar ta amince da wannan gyara da Mai Doki ya yi. Senator Muhammad Alin Dume shi ne babban mai tsawatarwa a bangaren masu rinjaye ya tsokaci yana cewa
muna fatan shi zai gane kuskurensa ya rubuto leta na bada hakuri kuma ya addressing ita BBC da yayi magana cewa an samu kuskure kuma yana bada hakuri. Mu za mu ci gaba kuma yan arewa dukkan mu senatoci fa na arewa ba wai mun kishi bane amma mun dattawa ne. Za mu tsaya wa arewa, arewa su gane wallahi ba za mu yadda a cuci arewa muna nan wannan majalisa ba.
Amma fa duri yayi kama da mutum, domin Senator Jaribe Agon Jaribe daga jihar Cross Rivers ta Arewa ya ce wasu senatoci sun samu naira miliyan 500 kowanne daga cikin kasafin kuɗin na bana, amma shi bai samu komai ba.
Some senators here, so called senior senators, got 500 million each. I am a ranking senator, I didn't get it.
A nan Jaribe ne yake cewa ni ina da tabbacin cewa manyan senatoci sun samu naira miliyan 500 kowannensu, in batun manya ne ni ma babban senata ne amma ba a bani ba. Abin jira a gani shine tsawon lokaci da zai dauka kafin Abdul Ningi ya aiko da takardar neman ahuwa, ko da yake ya riga ya aiko da takardar murabus daga shugabancinsa na kungiyar senatocin Arewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.